أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله أعظم تقبا دكرتين لتاني جواهر الرسائل لا مولانا شيخ الإسلام وسعادة الأنام الذي برام ياسر رضي الله تعالى عنه زام كارنت يو وسيا رسالة تجر daga cikin wasiyoyi wanda take war ake aka mata alama kamar haka. Fasulun ar-risalatu al-khamisatu min al-wasaya, wani ita ce wasiƙa ta biyar daga cikin wasiyoyi. Bismillahir rahmanir rahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai, walhamdulillahi rabbil alamin. Godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai, ar-rahman ar-rahim, wanda shi ne mai rahama mai cin kai, maliki wa middin. Sarki shi ne maliki, ko ko maliki mamallakin ranar ƙarshe, ranar hisabi, yawmiddin. Amma babu bayan haka, faila ikhwanina wa akhawatina shau rajilata anan ya ce wannan zuwa ‘yan uwanmu ne maza, wa akhawatina da ‘yan uwanmu mata, wa ahbabina da masoyanmu, wa asfiya'ina da tatattunmu, ahli madinati Fas, ma'abutan gari na Fas, darin muhibbina alwamiq, gida wanda kita ta Fas ɗinnan gida ne na masoyanmu wanda muke ma zurfin so, wal murid wal mukoko darin muhibbina alwamiq, wanda gida ne na masoyinmu shi mai mana zurfin su. Yawa, wal muridu sadiq, da muridi kuma sadiki. Wane ne wannan? Shi ne al-arifu al-fani, shi ne masanin Allah wanda ke karewa fi mahabbatillahi wa rasuli, a cikin san Allah da manzansa, wa shehi da shehi shi ta yanda ta wa sirri da sirrinsa. Wannan duyi ne zuwa kansa kenan, maulana rai Allah tarano shi ne sirrin shehu. Al-muqaddimu ko al-muqaddamu fi tariqati tijaniyati, wanda shi muqaddami ne a cikin tariqati tijaniya, zatin asrarir rabbaniya, ma'abuciyan sirrika wanda suke na Ubangiji. Wannan shi muqaddami ne bil iznil khasi, da izini wanda ke kibantace min ahli, daga mazuwa izin, wa fi zalika falatana fasil mutanafisuna, kasan ko cikin wannan ne masu tsere suke tsere. As-sayyidul kamil, wannan shine shugaba cikakke Alhaji Salim, sunan shi kira Alhaji Salim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, shi yace yi sallama irin haka kamar da aka saba yi a gaban ko wasika. Yace an madadi maulana Tijani, wannan daga madadin maulanmu ne Shehu Tijani Latan. Shi yace yubada tadarru ila Allah ta'ala bi du'a, bancin kaskantar da kai zuwa Allah ta'ala da addu'a, li wa lakum, gare ni kuma ga kanku, wato gare ni da kuma gare ku. An yi wasiƙana lima ya fi buwayar ba, a da da nake Allah ya datar da mu da abin da yake so kuma yarda shi. Wayar zuƙana wayya kuma afiya ta dare ni, kuma Allah ya arzuta mu da mu da ku, ya arzuta mu lafiya ta gida biyu duniyar lahira, wa sa'adata dare ni kuma ya arzuta mu arziki na gida biyu duniyar lahira. Usikum, ina yi muku wasiya, wa usi nasibi taqwallahi, kuma ina yi wa kaina wasiya da jin tsoron Allah, fi sirri wal jahr, a ciki a goye da bayyane. Fa huwa sirrul asrar, dan ita tsoron Allah shi ne takawakin, ita ce sirrin sirrirka. Ba huwa imtisalul amri wa tinabun nahyi fi zahir wal batin, shi ko tsoron Allah ba komai ne ba sai kwatanta umarni, abinda aka ce kai kai, wa tinabun nahyi, da kuma kawarcewa abinda aka hana. Wannan ko fi zahir wal batin, a zahiri da batini, wannan shi ne tsoron Allah. Abin da aka ce mutum ya yi a umarni, aka baka umarni, Allah ya ce ai abu ko kai, abin da aka ce a fasa a hana a hannu, haramun ne mutum ka hannu da ka haramta shi. Ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum, Allah tabaraka wa ta'ala ya ku nufa da gaskiya, ku bi Allah, ku bi manzon Allah da wanda suke jagorori a cikin ku, majibinta lamarin rasul ne shi bunnai a wata riwayan wata fassara da kuma wannan ulil amri kenan, da shehunai wanda suke su ne shehunai a cikinku. Wa akadul ma'amurati to ba jin tsoro Allah shine mutun ya kusanta abin da aka umarce shi ya aikata ba sai yace to mafi karfin dai abin da ake umarni a aikata shi sai yace shine as-salatul khams fil jama'ati shine salloli na farilla guda biyar wanda ake umarni da isu fil jama'ati a cikin jama'a a bitaharatul ma'iyati da kuma tsarki na ruwa wannan li ghayril ma'zuri amma banda wanda yake shi mai uzuri ne ma abucin uzuri tabbataccen uzuri wanda zai hana shi wannan ba komai yake sashi ke bayan nan ba akwai mutane da yawa sun ragance kawai musamman wasu dangin mu larabawa da bugaji kawai ga mutum kullun shi ta yi maki kullun mutum ta yi maki to washe saboda haka shehu ke duk cikin kowane nau'in mutane akwai almajirin shehu to bancinsu ma musamman lokaci da muke na sanyi kan mutum kaji kiwo ya taɓa ruwa to wa'annan salloli lalle ne ka tsaya ka yi su da tsarkin nan na ruwa da arwala kwarai kuwa yana cikin imani musamman yana cikin ayyukan da Allah ke so cika arwala isbaghul wudu al-maghrib lokacin da ake kiyin nan lokacin sanyi to in kana neman yarda Allah da wannan wannan shi yace daga ma'zuri ga wani wanda yake da uzuri akwai wanda in kana jin in ka taɓa ruwan nan masu sara kake ji za ta zubo ma to kai ka taɓa ruwan nan ko kana cikin wani yanayi dai har inda ka san in ka taɓa ruwan zai hana ciwon kai warke da wuri nan ma kai kana da uzuri baka taɓa ruwa sai kai taimaka to haka ne wanda ya san dai shi yana da uzuri wanda yake shira ta yarda wani uzurin to shi a kika da ka yaye ma an ba haka ba mutum dan wata kiyuya karka saki yi shi yake jan kunno ne duka wannan wasiya ce ba yana shi yana jan kunno mu almajiran shi har mutun ya saki saboda wani uzuri na san rai mutun ya ce baya taba ruwa ko san yi ake ko sauran su a wa kazalistima'u lil wazifati hakan nan taruwa haduwa domin karanta wazifa ma al ikhwani tare da yan uwa wa shartu har jama'a ita wazifa sharadin ta ne ma jama'a a wa man taraka aw tarakaha ma al jama'ati don da ya bar wazifa ko ko ya bar yin ta tare da jama'a fagadin kafa anin tsarikaci to wannan mutumin ya yanke daga barin tsarika wadi ya zubillahi ta'ala shi yace Allah ya mana tsari Allah ya mana tsari Allah ya mana tsari wa kaza ta'amirul awqati bi salati al-fatiha hakanan rayar da lokuta da karanta salati al-fatiha lima ublika fa alaikum bil ikthari mina shi yace na umarce ku na hore ku da ku yawaita karanta salati al-fatiha wa khususan bil layl shi yace ake bance musamman a cikin dare wa khususan sudusahu al-akhir sudusahu al-akhir mina yace musamman karshen kashi 1/6 na karshe na daren dare in za ka sa shi kashi 6 to kaso 2 na karshe wannan fa kad warada annasi kulli laylatin sa'ata ijabatin yazo a cikin hadisi kenan cewa cikin kowane dare akwai wani lokaci na karban adda wa hiya sa'atu tajalli al-haqqi wannan lokaci shine lokaci na tajalli na ubangiji na Allah zalika bi annahu al-haqqu bi qabuli ad-da'awati wa sa'il al-a'mali wannan tajallin Allah yana yin shi ne na karban addu'o'i da sauran ayyuka wa hiya maktumatun fi ajza'il layli cewa yace wannan lokacin wannan sa'an nan ta ijaba wannan lokacin na karban aiki da doyi a abun boyewa ce a cikin sassan dare amma shi wace wa azun a cikin yankunan dare ba san wai warko ne karshe ne tsakiya ne wannan lokaci ne shi wace amma wa azun wa sa'atul akhirata minha ina zatan ta ita ce karshen awa ta karshe daga cikin wannan auyin na dare wa alaikum bi ta'amiri awqatikum bi dhikrillahi azza wa jalla shi yace sanan na ina horon ku da kuraya lokutan ku da ambatan Allah mai girma da goya wa alaikum bi ikhtinami majalis dhikri sanan ina horon ku da ribantuwa da mazamanayya na ambatan Allah la tiyama idza hadara kabirun balan tarama wannan mazaminin na ambatan Allah in wani babba ya halarce su ya halarci wannan mazamin kayanci babba ana ne shehu kenan a cewa ko wani shehu a wajen inda ke zikirin nan to masha Allah abu da yawa an aka ce zikiri yana da wasu yana da ababe da dama ta tare da shi eh aka zo ana zikirin nan in a ce akwai wani babba wani shehi lalle za ya zama kamar alhurmar shehu nan abin za a tsaya a yi shi a tsanake kuma shehu dama aikin shi ne in aka ga wani abu ba daidai ba zai yi magana to ka gani ko ko abin da ke ba zikirin ba yanzu alhamdulillah gashi dai muna ana ta gani kawai wani mutum tsammani ke ko ko mai rarumo ma cikin zikiri ko daidai ne ya shi a cikin zikiri ba cikin zikiri ne to shi ko abin komai yana da makasudi da makasadi in za ka yi zikirin nan akwai abin da yasa ake zikiri saboda haka sai a yi abin da zai dacewa da wannan abin nema a zikiri shine Allah Allah kake nema to ka kama sunan Allah sak ba wani lankwashe-lankwashe su sai ka dai wanda amma baka san ko me kai ne ka san me kake ba ka san me kake ne ba to wannan amanin a ce babban nan in babban nan abin ya yi tafiye kamar da shehu shine babba kuma shine shehu sawum qaumun la yasqa bihim jalis su masu ambata Allah mutane ne wanda abokin zaman su baya tsiyata mana rabon da su samu shi ma ya samu rabo Allah ta'ala Allah murugin sai ke ce uzkurullaha zikran katira wa ambata Allah ambato mai yawa cewace wa ana daminun lakum an tablughu hadd al-iktar ni me muku lamana ne na lamunce muku za ku isu za ku kai wannan haddi na yawaitawa mana Allah ya ce an mutu mai yawa abu mamaki ko mun yawan abunka a wurin Allah dan ka dani amma Allah ya ce kuma ayi mai yawa to shi yace dai ni zan lamunce muku za ku iya yin za ku kai a wannan wurin walau kana inda kulli amma shi yace walau kana inda kulli wahidin minkum mi'atu alf lisan da a kaddara kowanne a wajen ku yana da harshe 100,000 yazkuru biha sirran wajaran lailan wani haran kuma kowane harshe daga cikin harsunan nan nashi 100,000 yana ambatan Allah da su a boye da bayyane dare da rana la yabru hadd al-kasrati inda wannan mutun ya san da ba iya kai haddi na yawa a wurin Allah ta'ala madaukin sarki wannan wurin Allah ko da haka kasance to ka san da baka iya kai yawa ba wurin Allah min bazin ahra an yujawiza barantana ma ce har mutun yayi mai yawa yan wuce yawa wa warada amma duk haka abin lura nan wurin ba mun fahimta mu ji dadi mu gode shehi yace ya lamunce za a kai wannan inda ba ake kai kin nan ba koda da yawa harshe haka to alhamdulillah wa warada yazo kuma dai a cikin hadisi inna dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa zikrullahi ko illa zikrullahi azza wa jal wa alikin ita duniya mal'unatun sinan ya ce a ba tsine ma ce wa mal'unun mun shi wanda ke cikin ta ma sinan ne sai dai illa zikrullahi azza wa jal sai ambatan Allah mai girma da waya wa alu da mazuwa zikirin wanda suke jibanta zikirin duka duniya abin tsinewa ce abin cikin ta ma tsinan ne sai kawai abin da ke zikirin Allah ne da kuma masu yin zikirin Allah su ne kawai ba tsinan nuba da wa gani duk yanda zai kiyan mutum ya targa tsinan wannan sai shi ne kuma ya kama zikirin Allah ya tai wala tartafitu ila kalami a'da'i din shi wace kar ku yi waiwaye zuwa magana na makiya addini alharibina ana zikiri su ne masu gudu na suna barin zikiri fa hum maduruduna su wannan korarru ne an kore su ne wani iyazu billahi wannan kuma Allah ya mana tsari Allah ta'ala madama bi Allah ta'ala maru bi sirri ya mana tsari bal bari da yaji ku ala kulli akilin ya wajaba akan dukkan wani mai hankali lahu shafaqatun bi nafsi wanda yake da kingin tausayi ga kansa au dinihi ko yana tausaya ma addinin shi an yafirra minhum firarahu min al-asadi ya gudu ya bar irin wannan mutanen gudun shi irin yanda yake in ya ga zaki faman tarada kula haqu wanda Allah ya kore shi fala fa'idatu shirqurbi minhu to babu wata fa'ida babu wani anwani cikin kusanta da shi wannan mutumin kai ma gare kai gudu ka bar shi bal fadurruhu aqrabu min nafsihi bare wannan mutumin cutashi ta yi kusa daga amfanin shi wa alaikum bi ta'ati muqaddimikum muqaddamikum kenan shi yace ina horon ku da yin biyayya ga muqaddaminku mama amarkum bil ma'rufi ko da yashi ya umarce ku da yake alheri auna hakum anil munkari ko ya ne ku daga wani abinki wannan kuma lillahi billahi ku yi shi dan Allah ne da Allah wa kunu lillahi yakunillahu lakum ku zama na Allah ku zama na Allah Allah zai zama naku wa kunu fillahi walli yakunillahu fikum ku zama a cikin Allah Allah ya kasance a cikin ku bazalika amanani min kulli fasadin wannan ku zama na Allah ku zama a cikin Allah wato ku kunu lillahi yakunillahu lakum ku zama na Allah Allah ya zama naku kunu fillahi walli yakunillahu fikum Allah ku zama cikin Allah Allah ya zama a cikin ku wannan suwa su garanti ne guda biyu min kulli fasadin da dukkan wata barna da bacewa wallahu jalla wa ala munazzahun anil fasadi domin Allah madaukakin sarki mai girma da buwaya munazzahun abin sarkakewa ne daga dukkan nau'i na barna ta'ala an dalika wa uluwan kabira Allah ya dokaka daga barin wannan dokaka mai girma to mun arada su'ala kinan in kai ka kasance ga to kai ma ka shikenan ka samu ka ku fitar da barna wa mun arada su'ala dukkan wanda ke nihin yayi wato yayi roko fa laysa billahi to yuruki Allah wa man ista'ana duk wanda ke neman taimako fa laysa in billahi to yana taimako Allah wa man talaba fa man talaba fa yatlub minhu duk wanda ke neman wani abu to yana ba wurin sa Allah tabaraka wa ta'ala fa wallahi laysa inda ghairihi shay'un shay'un wallahi ina rantsuwa da Allah laysa inda ghairihi shay'un a wurin wani Allah babu komai la fi zahiri ba a zahiri ba wala fi batini ko a bade wala fi dunya ba a dunya ba wala fi akhirah ko a akhirah wa alamu ku sani anna Allah saqa alwujuda fi hadha zamani masaq alhalak Allah ku sani cewa Allah ya koro samuwa ma baki da dukan kowa da ko Allah ya koro su zuwa a cikin wannan zamanin wata makora ta halaka wala yanju minhu ahadun ba mutum ɗaya da zai tsira daga wannan illa man razaqahu Allah mahabbata sayyidina Sheikh Khatim Tijani sai wanda Allah ya arzuta shi soyayya ta shugaban mu Sheikh Ahmad Tijani Allah ta'ala wazalika wannan ku labuda an yakuna arifan dukkan wanda Allah ya arzuta shi soyayya ta Sheikh Tijani Allah ta'ala to ba makawa sai ya zama arifi arifan billahi sai ya zama arifi na Allah arifi ku ba abu ne ba mutum ya kasance masanin Allah masanin Allah ba yin masanin Allah wannan da'awa ba kana ganin kawai kai shikenan kai ka san Allah ba kai ba wanda ke ganin ya san Allah haka nan kawai haka arifi na Allah wanda ya san Allah ya san komai ba wani abin da wata zarra min zarratul wujud za ta bace ne ta tafi ko bai san komai ba wai kadan dan nuni kadan ke daga cikin ma'ana ta arifi to wannan mutum zai samu zai kasance annan bidamani sayyidul wujudi da garanti na shugaban samuwa sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai ma shi zani garanti wa alamu cewa ce ku yi sani ya ikhwani ya ku yan wana annal mu'mina lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan shi mu'mini ga dan uwan shi mu'mini tamkar gini ne tashin shi yana karfafa shi tashi al mu'minu akhul mu'min shi mu'mini dan uwan mu'mini wa inna ma waliyukum Allahu rasuluhu wallazina amanu ku sani kadai Allah shine majibancin lamarin ku da manzansa da kuma wanda suke imani su ne kadai a majibantan lamarinku wala taqatu cece kafi yanke tsakanin junanku wala tadabaru kar ku baiwa junanku baya wala tabazaru kar ku rika kiyayya da junanku wala tahasadu kar ku rika yi wa junanku hasada wa kunu ibadallahi ikhwanan ku kasance bayin Allah kuna ɗan uwa wala tajassasu kar ku yi bincike keniya irin kana neman sai ka san me sirrin mutum kana ta bincike ba san yaka ba wala yaghtab ba'dukum ba'dan kuma kar sashen ku ya rika yi da sashe sashen ku ya rika cin naman sashe to bil akhasi musamman ma ashabi shaykh Tijani khassa wanda suke kebanta tu daga cikin sahabban shaykh Tijani radiyallahu ta'ala anhu wanda suke yan dariƙa kenan magarka da shaykh al-Khatim Tijani ajiga shehuna khatamu tijani Allah ta'ala ya ce wa saraka kuma shehu ce yayi gaskiya da yahudi me yahudi shehu ce inna lana martabatan tanahat fil uluwi muna da wata martaba a wurin Allah wadda ta kai inda ta kai a daukaka ila haddin zuwa wani wurin kaiwa ya harumu zikruhu wanda ambatan shi ma ya haramta wa ifshahu da kuma bayyana shi a daidaita shi walisa huwa ma zakartu lakum kuma shi ce ba wani shine wanda nake faɗa na haɗa muku banza ba na zai faduwa ولو ذكرته دانا أنبتشي شي لأجمع أهل الحكي والإرفاني على كثيري داما أبوتا قسكيا دسنين اللاما سنهدو أبسا جننشي وياك ماتا كشين فضلا أمن أرهم فلنتنا واند وصوبان لجماسا عبن ديكي ومن خاص يتي تلك المرتبة يعني تكتكين كيبان تجل مرينا ونن مرتبة واند الله يمنى أن من لم يحافظ على خواتر أصحابنا أبتا شيني تيوا ونن بيكي آي tintini hadiri na sahabban mu ba ɗan dariƙa duk tagiri da jirkin tawa da gayyara ma'ana duk wanda bai kiyaye ya rika bata ma sahabban mu in shi ta yana ne almajina shi ɗan dariƙa tijani wanda bai kiyaye ya rika bata musu rai ba to wannan wanda bai kiyaye haka ko me zai waru gare shi ta yayin da bil halak halaka tana sabka a gare shi yana abkacu yana wato tana abka kan shi yana halaka Allah sarihu wakala kuma yace shi bayan mun ta kida mun yace kuma shi wata yana yace wa usi man kana muqaddaman an yabsuda ridaa sitri ala kulli khalal ina zan kunne ina wasiya ga dukkan wanda ya kasance muqaddami ne ya shinhuda mayayin shi na sitira a wasa dukkan wasu hudoji wai abu wani mana duk wani abin da yake wani kamar zai zama kamar huda wani abin wato kesa wata al'aura ce to she ya kokari ya sa iyayen shi ya ga yarihi wannan wa yafu an ikhwani kuma ya rika afuwa a sayan uwa min kulli zalalin daga dukkan wani tubatubai dukkan wani abu dai na tallabiya wanda ta ja yan uwa suke wani abu to shi she ya rika afuwa wa in tawaqqada naru sharrin yusari'u fi itfa'ihi min bainihim in ko wata wuta ta sharri ta ruru to she ya gaugawa zuwa kashe wannan wutan tsakanin su ɗan uwa wa alaikum bi ta'atil muqaddamina she yace kuma ina horon ku da ku rika biyayya ga muqaddamai ma ma amarukum bi ma'rufin ko a yau shi suka umarce ku da aikin alheri au sa'il fi islahi zati bainikum ko ko suka yi kokarin yin wani aiki na gyara tsakaninku walla hadar wato ko ka wani kan shehi wani mukaddame kokarin tasunta tsakaninku kai kake shin shi a kadiba martaba da Allah ya bashi ka saware shi kai hakuri ya baka hakuri kai hakura walla hadar fi zalika an taghrimi dunyahu kuma shi wanda ke mukaddami ne ya kiyaye hatara ya kiyaye daga neman duniya na mutane na almajirai kakka rika nema ka dora ma muridai nauyi wala ya tashawufu ila ma fi aidi ikhwan kuma kai rika daga wuya kare rika tsinkayen wani abin da ke hannun yan uwa aliman yana mai alhali ko shi yana mai sani annallaha huwa al-mu'ti cewa Allah shine mai bayarwa wa wal mani shine mai hanawa wal khafid shine mai kaskantarwa wa rafi shine mai dokakawa ila akhir kalami radiyallahu anhu wallahi shi islam sa'ada da annabi ibrahim ya tsare ta annu ce wannan har ya zuwa karshen zancen shi yarda da tabbata gare shi ma'ana yana ni shi ta jira ta wannan wasiya ce ta shehu Tijani ya dauko mana hada mana cikin wannan risala ta shi radiyallahu ta'ala anhu ma musalliman ala hadibin al-a'az shi wace ina da wannan kalmomin kamar yana ni da wannan kalmomin nake riye wannan wasiƙa ta yana mai sallama ina mai gaisuwa da masoyin mu mai girma al-arif billahi wanda shine masani Allah al-haji mu'az mai suna al-haji mu'az wa man ta'atahu da wanda ke suke kasance min al-ikhwan na daga yan uwa wa usikum ina muku wasiya bi hamil kitabina ga wanda zai je muku yana dauke da wannan littafin namu haza wannan wa usihi bi kuma shi ma ina wasiya gare shi da ku wa as'alu Allah ta'ala ina roƙo Allah madauki zarki an yusliha halana ya gyara halan mu wa halakum da halin ku wa ma'alana da makoman mu wa ma'alakum da makoman ku wa yarzuqana sidqa Allah ya arzuta mu gaskiya gaskiya wani abu ne mai girma Allah ya arzuta mu gaskiya filin ubudiyyati a cikin bauta mai tanshi wal qiyami bi huquqi rububiyyati da tsayawa a cikin biyan haƙoƙi na ubangijin takashi wa yatawallana wa yatawallaku Allah ya yubinta lamarin mu yubinta lamarin ku wa huwa yatawalla salih Allah shine mai jin mai jibinta lamarin salihai wa yumitana fi mahabbatil khadim tijani Allah ya kashe mu a cikin soyayyan مولمو الختم التجاني إذا تعالوا ويحشرنا في زمرتي Allah ya tara mu a cikin jama'a shi bi mahsharil anbiya'i da matara ta annabawa wal mursalin da manzani shi jiwari sayyidul wujudi a cikin makwabtaka da shugaban samuwa sallallahu alaihi wasallam shi ala illiyina a cikin aljanna mafi dokakan cikin mafi dokakan madokakan aljanna kenan shi maq'adi sirkin inda malikin muqtadir a cikin mazamna ta gaskiya a wurin Allah mu mallaki wanda ke mai iko wa salam wa kataba Ali Sisa wannan Shehu Ali Sisa shine ya rubuta wayannan min imla'i shekhina daga imla'i na shehinmu ustazina kuma malaminmu maulamu maulana Ibrahim ibn Haji Abdullahi Tijani shine maulamu Shehu Ibrahim bin Yas dan Alhaji Abdullahi Allah ta tsauta gare su wanda ke shi Tijani ne a 1350 shekara ta 1350 Hijriya wanda aka yi kuma ubebe kusa an yi wannan abu ne bikosi a garin kusa kokosi na shehu a can Senegal kenan wannan wasikan wannan wasiya wasika ta shehu yake yi wa shehu Ali Sisa imla'i shifta yana rubutawa dikite kenan muke cewa da turanci yana da turanci wannan yana mai dikite abin da shehu yahudi ne yana dikite shi ko almajirin shi shehu Ali Sisa shi ne yake cewa kalamul faydati shi ne kalam alkalami na faira yawa sawaddi a rubutun shehu yana faɗi yana rubutawa to alhamdulillah Allah ya saka musu da duk abin neman su yana wurin Allah shi ka dake da shi Allah ya saka musu mu kuma Allah ya ba mu kokarin sabarara da kunni na basira da kunnuwan zuciya Allah ya ba mu ikon kwatanta duk abin da aka ce mu kwatanta Allah ya ba mu ikon nisantar duk abin da aka umarce mu da mu nisante shi al'urma sayyidina sayyidul wujudi wa madadul wujudi Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fati lima ubulika wa khatim lima sabaqa nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali ya kadir ya mida ya nabi subhanallahi rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin